Hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi a jihar Plateau ta ce ta kame muggan kwayoyi mai nauyin fiye da kilogram 3,217 da suka hada da tabar wiwi, hodar iblis da waɗansu kwayoyi masu bugarwa kamar maganin tari da codeine. Komandan rundunar a jihar Plateau, Ngozima Dibike, ta ce a shekarar da ta gabata hukumar ta kuma cafke mutane 386 da suka hada da mata 17. A cewar Madam Ngozi, babban kotun tarayya da ke Jos ta yanke wa mutane 96 hukuncin dauri, yayin da hukumar ta taimaka ma masu shan kwayoyi guda 42 da horo kan yadda za su daina shan kwayar, su kuma taimaka wa rayuwarsu da sauran al'umma. Ta ce 'yan mata da dama sun shiga karuwanci dalilin shan kwayoyin da ke gusar musu da hankali. Kan haka, komandan yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyin ta ce shan miyagun kwayoyin na da nasaba da fashi da makamai, tashi-tashin hankali da matasa ke aiwatarwa, fyaɗe, gushewar hankali da ma mutuwa. Madam Ngozi ta buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki wajen yaƙi da manyan masu fataucin muggan ƙwayoyi da masu nomawa da ma masu saidawa a tsakanin al'umma. Kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Plateau, Rufina Gurumiyen, ta buƙaci al'umma, shugabannin addinai, makarantu da iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Ta ce matsalar shan kwayoyi, kwankwaɗar barasa, tashi-tashin hankula da taɓarɓarewar tarbiyya abubuwa ne da suka addabi jama'a da ma gwamnati da ke buƙatar haɗin kai wajen daƙile su. Kwamishinan ta ce yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi abu ne da ya kamata al'umma su mai da hankali kansu in har ana buƙatar ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.